Al'amuran kai hare-hare da sace-sacen shanu har ma da yin garkuwa da jama'a na ci gaba da addabar jama'ar jihar Zamfara. Yan watanni bayan da gwamnatin jihar ta shugabanci wani shirin sulhu tsakanin Fulani 'yan bindiga da kuma 'yan bangar yankunan. Rahotanni sun bayyana cewa jama'ar wasu ƙauyukan sun soma ƙaura daga gidajensu musamman a ƙaramar hukumar mulki ta Tsafe. Lamari na baya-bayan nan dai shine rahoton sace wasu jami'an 'yan sanda uku daga garin Geda da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin ta Tsafe da yammacin jiya, inda har kawo ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton ba labarin inda suke.
Sunana Halliru Magami. Barayi ne suka je Keta suka ɗauki KDPO da 'yan sanda guda biyu. Bayan sun dawo suka zo ta wani ƙauye ana ce mai Jangebe, suka ratsa garin mashin bakwai ko ina da ubalar da bindigogin suka yi arewa. Mutane na cikin ɗarɗar, ba ma garin ba ko ina, saboda dai wannan ba shi bane yanzu karo na farko. A nan tsakanin daga Guso zuwa Magami an sha barayi su tara hanya, to an shema mutane kuɗi.
To ina kwanan zancen sulhun da gwamnatin jihar ta jagoranta a 'yan kwanakin baya, wanda ya sa duka 'yan bindiga suka yi alƙawarin cewa sun ajiye makamansu?
To yanzu Malam Mutala in tambaye ka, a duk duniya ina ne ake sulhu a babbarawo da makami? Duk inda kasar da ake sulhu a duniya sai an anshi makami. Amma an ce ayi sulhu da mai lahi kuma an bashi da makami. To kai kana ganin sulhu yayi? Sun tara dukiyoyi a cikin daji. Yaran da na tara musu dukiyoyin nan, manyan nan nasu kawai suke rike da dukiyoyin nan. Duk sanda yaran nan ba su da dukiya ga hannunsu, dole su koma ɗaukar kayan jama'a. Wannan shine babban tashin hankalinmu. Don hakan ga mu muna kira daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara, don Allah ta taimaki al'umma, wallahi mutane na cikin tartar.
To sai dai duk da yake rundunar 'yan sandan jihar ta musanta cewa an yi awon gaba da DPO 'yan sanda, to amma ta tabbatar da cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da jami'anta uku a garin na Geda. DSP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara.
Ke wani ƙauye ne ana ce masa Keta, yana ƙarƙashin Kati Division. Fa waɗansu 'yan bindigar ba a san ko su waye ba, shine suka yi attacking ne ainihin 'yan sandan da suke duty a wannan outpost din after heavy firing. So daga ƙarshen wannan al'amarin ne da muka zo muka discovering din 'yan sandan mu guda uku babu su. Har yanzu dai bamu yi establishing din ko kidnapping din su aka yi ko abducting nasu ba, but kariya ne sannan babu DPO. DPO shine wanda yake tsafe, yanzu already ma yana tsafe ainihin yana kula da al'amuran abubuwan da suke zuwa su dawo ainihin a can watan gara a dalilin.
A 'yan kwanakin baya dai al'amuran na kai hare-hare da sace-sacen mutane da shanu ya ɗallafa a jihar ta Zamfara bayan wani sulhun da gwamnatin ta jagoranta, to amma al'amuran sun dawo haiƙan a 'yan kwanakin nan, inda suke addabar al'ummomin da suka yi iyaka da juna a jihohin Zamfara da Katsina da kuma Sokoto. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.